Skype is a manga. Don't say you need them cool.
More music at houseofsongs.com.
Baby, tum anesa na hangoki. Kaka say na bubayan ki. Saka kika min daga kallan ki. Sai fa duka jiki ne ya haushin ki. Dan mata daure zo ni soyayya kikkawa mai tarbiyya kin shigar islamiyya. Daure zo ni soyayya kikkawar mace yarinya kin shigar ki da tarbiyya sanin kalar islamiyya. Baby daure daure baby daure zamu wani shaka tafi kanki nake ta sakin harfi har wasu ma na mun kazafi soyayya bata ce haka ba ni dai na zamu to kamar jakar ki ta hannu ko ina ta fitare da ni takalmin kasa a ga mu dole a bar mu zamu ma Allah ne mu sani zama cikon muradina san da nazo mu tattauna ki bani guri kice zauna ka zama farin cikin raina kice na ba wa zuciya hasken cikin idaniya ta baki zan yi zuciya a a a a a daure zo mi soyayya kikkiawar mace yarinya kin yi shigar ki da tarbiyya sanin kalar islamiyya ga ki fara zuciyar ki fara akan ki yanzu da yau da mara alkawari mi yi tattabara kina da kyawun sura yaban ki yanzu na fara wallahi in kin dara kina shake ni ako ina zanuna ki ba wanda zai kushe ki don ko baba jinki dan mata daure zo ni soyayya kikkawa mai tarbiyya kin shigar islamiyya.